بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مو لساكي هدوى أولنا بجري ميتار البركة مسجد المهاجرين أنا أقوات أن تدو a karti makoyo a cikin babban birnin jihar Maradi a wannan kasa ta mu ta Niger. A yau muna ranar Alhamis daren Juma'a 2 ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 19 ga watan 2 miladi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026. Taimako Allah madaukin sarki muke bayar tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara, wannan kuma shine majalisin mu na 19 a cikin tafsirin mu na wannan shekara, kuma shine zai zama majalisin mu na farko a cikin tafsirin wannan sura mai albarka, suratul baqara. Suratul baqara kamar kowace sura gabanin mu fara tafsirin ayoyin ta muke yin shahida guda uku. Shahida ta farko akan maqsudus sura, jigo na sura. Suratul baqara malumai daban-daban sun yi magana akan jigonta. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafi na Majmu'ul Fatawa yake cewa wannan sura ta tattaro dukkanin wani abu wanda ke tabbatar da ilimi da ka'idodin addini. Suratul Baqara ta tattaro dukkan abin da ka sani na asalin ilimi da kuma ka'idodin addini. Imam Shatibi a cikin littafin shi Al-Muwafaqat yace suratul baqara sura ce wadda ta tattarike dukkanin nau'i'ika na zance. Ubangiji madaukakin sarki yayi shahida game da Imam Shatibi yake gai na nema na tabbatarwa na cika akan dukkan wani abun da Allah madaukakin sarki zai sabkar kuma ya tabbatar da hukunce-hukunce da dama a cikin wannan sura. Imam Zarkashi a cikin littafin shi Al-Burhan fi Ulumil Qur'an yake cewa wannan sura ta kumsu qawaiduddin, ka'idodi na addini. Yace Baqara, suratul Baqara kenan, ita ce daidai dalilai na hukunce-hukunce da dama. Imam Al-Biqai a littafin shi Masa'idun Nazar lil Ishrafi ala Maqasidus Suwar yake cewa wannan sura ta zo ne domin ta yi bayani akan dalilai na littafin Al-Qur'ani mai girma, ta yi bayani akan shari'a, ta yi bayani akan rayuwa, ta yi bayani akan imani da ghaibi, ta yi bayani akan imani da ranar lahira, ta yi bayani akan imani da tashi bayan an mutu. Karshe yace wannan sura ta tattaro dukkan wani abu wanda ya kamata a ga mai imani a cikinta. A wasu daga cikin malaman da suka rubuta littafin Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim suka ce suratul baqara ta zo ne domin ta yi bayani akan khilafa bayan ƙasa ta hanyar tsayar da addinin musulunci da mika wuya da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma jan kunni da irin hali na Bani Isra'il. Waɗannan maganganu idan muka lura da su dukkanin su suna tikewa ne a cikin ma'ana wanda ana iya game ma'anar su waje guda shine gina al'ummar musulmi akan imani da tsoron Allah. Wannan sura babban abin da za su karantar da mu yadda za a gina al'ummar musulunci akan imani da kuma tsoron Allah. Shahidan mu ta biyu akan wannan sura suratul baqara shine sunanta, sunanta na zane suratul baqara. Malamai suka ce an samu ta wannan suna saboda aya ta zo karara ta yi magana akan baqara a cikin ta. Wannan sura ana ce mata suratul zahara saboda hadisi ya tabbata na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda yake umarni da wanda ya karanta az-zahrawaini. Az-zahrawaini annabi sai fassara su da shine suratul baqara da suratu ali imran. Na haka ake ce ma wannan sura suratul zahara. Sunanta na uku ana ce mata suratu sanamil qur'an ko kuma sinamil qur'an, sura wadda ita ce kololuwa, ita ce madaukakiya a cikin alqur'ani mai girma. Sunanta na hudu ana ce mata fistatul qur'an, ma'ana matattara ta alqur'ani mai girma saboda girmanta da abinda ta kumsa da hukuncen da ke cikin wannan sura mai albarka suratul baqara. Shahidan mu ta uku shine wannan sura tana da hanyoyi daban-daban, faihoi daban-daban wanda ta bi domin ta cika wancan guri nata babba. Suratul baqara tana da sama da faihoi 13. Ubangiji subhanahu wata'ala ya sabkar da ita tana da ayoyi 266. Sura ce wadda ta sabka a garin Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan sura ta tattaro dukkan wani abu. To ta sabka a garin Madina kuma sura ce wadda take da faihoi daban-daban tun daga aya ta farko, ayoyinta 20 na farko sun zo ne domin su yi bayani akan labarin mutane da halayyar mutane da kasakashen mutane. Suratul baqara a ayoyinta 20 na farko za mu fahimci masu imani da siffarsu, kafirai da alamunsu, munafici da munafikai da hakikar munafici da hakikar munafikai. Waɗannan ayoyi guda 20 na farko, haihuwa na farko abinda zai karantar da mu kenan. Haihuwa na biyu tun daga aya ta 21 har zuwa aya ta 29 za su karantar da mu kiran da annabawa suka ma mutane zuwa ga ibadar Allah subhanahu wata'ala shi kadai da hujja, hujjoji wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna ma al'umma domin su yi imani da shi. A haihuwa na uku wannan sura tun daga aya ta 29 ta 30 har zuwa ta 39 za ta bayani akan kissa ta annabi Adam da kuma yadda Allah ke sa mutum ya mai a bayan ƙasa da kuma hukunce-hukunce da izina da Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi a cikin waɗannan wurare. Tun daga aya ta 31 har zuwa aya ta 40 da kuma aya ta 122 zuwa ta 123 Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin waɗannan ayoyi za a yi bayani akan kissoshi na mutane su ne Banu Isra'il. Allah zai ba mu bayanin Banu Isra'ila a cikin waɗannan ayoyi. Faihoi na gaba na biyar kenan za a yi bayani akan kissa ta annabi Ibrahim shi kuma tun daga aya ta 144 har zuwa 124 har zuwa 141 zai bayani akan kissa labari na annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faihoi na shidda zai bayani akan alƙibla, lokacin da aka canza ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al qibla saboda gorin da yahudawa yake mai tun daga aya ta 142 har zuwa aya ta 152 waiwai na bakwai wannan sura za ta jan hankali manuniya ga musulmi akan ambatar Allah subhanahu wa ta'ala da godiya da rishin kafirce ma Allah da rishin mantawa da nemomin Allah subhanahu wa ta'ala daga aya ta 53 har zuwa aya ta 167 a waiwai na 8 Ubangiji ta'ala zai bayani akan al-halal wal-haram abinda ya halitta a ci na abinci da abinda ya haramta a ci zai yi masu imani bayani tun daga aya ta 168 har zuwa aya ta 173 a haihuwa na tara Allah madaukakin sarki zai bayani akan illar boye shari'a sanin gaskiya da boye ta Ubangiji ta'ala zai bayani tun daga aya ta 174 har zuwa aya ta 176 har ma zuwa aya ta 177 Allah subhanahu wataala zai yi bayani akan wannan waiwai na 11 Ubangiji subhanahu wataala zai bayani akan wasu shari'o'i na musulunci irin farillar azumi da sauransu tun daga aya ta 178 har ya zuwa aya ta 179 Ubangiji subhanahu wataala zai bayani akan wasu daga cikin ayoyi tun daga rishwa abin da ya shahi azumi hukunce-hukunce na rayuwa yau da gobe a faifai na 12 Ubangiji subhanahu wataala zai kira al'umma da su shiga musulunci baki daya saboda shine kawai mafita Ubangiji ta'ala yake cewa ayyuhal ladzina amanu udkhulu fis silmi kafa tun daga aya ta 108 har zuwa ta 208 har zuwa ta 214 a waiwai na 13 Ubangiji ta'ala zai ƙara bayani akan hukunce-hukuncen shari'a wanda za su zama izina da hiddo daraja ta sahabban nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a waiwai na 14 Ubangiji subhanahu wataala zai yi bayani akan abin da ya shahi hukunce-hukunci na fami na rayuwa na makwabtaka tun daga aya ta 221 har ya zuwa ƙarshen sura Ubangiji subhanahu wataala a waiwai na gaba zai rihi ko kuma zai bayani akan abin da ya shahi wahadaniyya ta Allah subhanahu wataala aya sukutun Allah subhanahu wataala zai bayani akan zatin shi ita ce ayatul kursi waiwai na 17 Ubangiji subhanahu wataala zai bayani akan falalar ciyarwa da badawa da taimako a cikin al'umma haka Ubangiji subhanahu wataala a waiwai na 18 zai bayani akan shaidu da mutane suka yi ma Allah subhanahu wataala kuma suka yi ma sauran annabawa da masu imani da littafan Allah madaukakin sarki shine amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun shi wannan sura ce wadda take da karamci take da yawa kuma dukkan wani abu na rayuwa Ubangiji subhanahu wataala ya gaye shi a cikin wannan sura ce madaniya ta sauka a garin Madina ma'anar madaniya bayan manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ya baro garin Makka ya zo Madina aka saukar da wannan sura ayoyin ta guda 87 ta sauka gabanin suratul tatfif wailulil mutaffifin kenan bayan suratul ali imran kenan suratul baqara ita suratul tatfif ita ke farko sai suratul baqara sai suratul ali imran Ubangiji subhanahu wataala gabanin mu karanta ayoyin wannan sura tana da falala tana da baiwa tana da ababe wanda ya kamata kowane musulmi ya san su yayi amfani da su a rayuwar shi ta yau da gobe ita suratul baqara sura ce wadda daga cikin falalarta da baiwarta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa tana da wata aya wadda ta kumsa ita kuma ayat ta hi kowace aya daraja a cikin alqur'ani to sai zamana ayat ta jama surar falala wata aya ce ita ce ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum hayya zuwa karshe me yasa muka yi wannan magana hadisi na Ubayy ibn Ka'ab yarda Allah tabbata gare shi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yake cewa ya abal mundhir yake ma wani sahabi magana wanda yake ce ma abul mundhir annabi yace ya abal mundhir ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam wata aya kake tunani a cikin littafin Allah wadda ta yi girma wannan sahabi yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo su ne suka yi sani ni ban sani ba annabi ya ƙara tambaye shi ya abal mundhir ya kai wannan sahabi atadri ayi ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam wata aya kake gani wadda ta yi girma da baiwa da falala a wajen Allah cikin alqur'ani mai girma sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ne ya ji ra'ayin shi saban ladabi da karamci na sahabbai yadda suke biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake bada amsa shi ma da sai ga tambaya yace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum shin kana nahin ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum qala sai wannan sahabi yace fa daraba fi sadri sai annabi ya bugi kirjin shi ya dawo kirjin shi irin na tausayi sallallahu alaihi wasallam sai ce wallahi la yanhaka al-ilmu ya abul mundhir yace ai ilimin ya gama samuwa gare ka ya kai abul mundhir ina annabi sallallahu ya tabbatar mamu a cikin wannan hadisi cewa babu wata ayat da ta yi girma da daraja a cikin alqur'ani kamar aya Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum hayya zuwa karshe to wannan girma shi yasa suratul baqara ita ma ta samu kalar girma nata yana daga cikin falalar wannan sura suratul baqara ita al-hafizati wal kafiya liman qara'a ita mai bada kariya ce ta wadatu ga duk mutunan da ya karanta ta hadisi a cikin sahih muslim daga abi huraira yarda Allah tabbata gare shi yake ba mu labarin shi shi abu huraira yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta ni tsaran dukiya ta zakka duk wanda ya kawo zakka sai annabi yace a kai gidan abu huraira a aji in ta taru sai a hiddu a raba matalakawa wannan kuma ya kasance ne a cikin watan Ramadan kamar yadda malamai suke cewa idan zakkan mai dukiya tana gaba lissahin zai kama cikin watanni na bayan Ramadan to yana daga cikin karamci ya jawo lissahin ya hidda ta a cikin watan Ramadan amma kuma bai daga cikin karamci lokacin zakkai yayi a watannin baya ka riki kuma sai Ramadan ya zo ita ana jawo ta ba'a akarata to manzo sallallahu alaihi wasallam yakan barin duke wajen Abu Huraira hatta taru wannan yana ƙara nuna mamu amana ta sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam yadda sun yarda sun lamunta ba su yaudara ba su ha'inci ba su cuta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce duk wanda yadda zakai kai gidan Abu Huraira kuma haka suke kaiwa su sun yarda da Abu Huraira kuma shi ma yana kiyaye amana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Abu Huraira na tsaron abinci da kudade da ake aikowa na zakka sai ya kama wani da rihin za ya iba wannan abincin Abu Huraira sai ya tashi sai ya kama wannan mutumin ya rike shi to da ya rike sai ya ce gobe da sahi in Allah ya kai mu zan darme ka amma idan na darme ka sai kowa ya hito in kai ka majalisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai in tona ma asiri sai wannan wanda Abu Huraira ya kama ashe shedan ne sai ce ya Abu Huraira kai hakuri kada ka tona mana asiri, amma zan gaya ma wani abu in ka rike shi da ni da ire-ire na ba za mu iya cutar da kai ba. Sai ce mai in ka zo kwanciya ko ajiyar wani abu ka karanta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum hayya zuwa ƙarshe. Da sahiya ta yi Abu Huraira ya zo majalisa bi ba manzo sallallahu alaihi wasallam labari ba, amma sai annabi ya tambaye shi, Abu Huraira baka bani labarin bakonka na jiya ba? Kaga gaskiya da annabtar manzo sallallahu alaihi wasallam ta kara bayyana. Sai ce ya rasulullah kaji kaji yadda muka yi da shi. Sai annabi ya ce sadaqaka, abinda ya gaya ma na in ka karanta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Dum mutunan da ya karanta a jikinya har ya waye gari babu wani shedani da ke iya cutar da shi. Haka idan ka karanta lokacin da zaka aji wani abu kuma babu shedanin da ya isa ya dauke shi. Imam An-Nawawi yake cewa shedani na mutum ko na aljani. Ayatul Kursiyyi maganin barayi ce masata, duk mutunan da zai aje abin shi banda ajiya ta sakati, in ka karanta Ayatul Kursiyyi to Allah yana bada tsaro ga wannan. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Huraira ya gaya ma gaskiya amma shi mai yawan ƙarya ne. Ashe wannan sura sura ce ta Falala. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari daga Abdullahi ibn Mas'ud da Allah tabbata gare shi yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a bil ayataini min akhir suratil baqara fi lailatin kafatahu. Duk mutumin da ya karanta amana ar-rasulu bima unzila ilayhi ayyi guda biyu na karshe na karshen suratul baqara, annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafatahu sun wadace shi, sun wadace ka daga abun tsoro, sun wadace ka daga barayi, sun wadace ka daga yan yaudara, sun wadace ka daga komai hakka waye gari, sun ishe ka inji manzo sallallahu alaihi wasallam. Ba ka buƙatar komai, in dai ka karanta su da ikhlasi za su wadace ka. Baiwa wannan sura falalata ta uku taridatul lishayatin min albuyut, tana kore shedanu a cikin gida, shedanu na aljannu, shedanu na mutane. Suratul Baqara tana kora ma duk wani dangin shedani a cikin gida. Imam Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari yake cewa har shedanu na dabbobi suratul Baqara tana kora su, irin wani maciji, kunama, wani abin da zai cutar da kai ta hanyar dabba, to suratul Baqara tana kora shi. Hadisi ne ya tabbata na nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abi Huraira, annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa la taj'alu buyutakum maqabira, kada ku bar gidajenku su zama makabarta. Mutum yana ji yana gani gidan shi zama makabarta, annabi ya ce kada ka yarda, ko ba kada komi ka sai MP3 ka rinka kunna Qur'ani. Nabi ya ce kan wanda ya yarda gidan shi zama makabarta, ya ce inna shaytana, lalle shi shedan yanfiru min albayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara, yana guduwa yana rugawa daga gidan da ake karanta suratul baqara. An tambaye Imam Ibn Usaymin shin koda mutum bai iya karantawa ba in ya sa kaset, yace kaset yana yin maimakon karantawa da baki. Ashe kowane musulmi samu suratul baqara ko ga salula ko ga MP3 ko ga wani abun da ya kama da wannan, ya zamana lokaci zuwa lokaci ana karanta ana sawa baqara tun daga farkon ta har ƙarshe sannan a kashi, yana kore shedanu a cikin gidaje. A haka wannan sura tana ceto ga bawa ranar alkiyama, ranar da babu wanda za ya ceto sai wanda Allah ya yarda ya ceto, Allah ya bashi dama kuma ba zai ceto kowa ba shi ma sai masu tauhidi. to suratul baqara tana yin ceto shi ba mu da bukatar wani wanda zai zawa da riga mai aljawai ko kuma wani wanda zai yin ceto na ƙarya a ka rinka karanta suratul baqara ka rinka sauraranta kana cikin adaidaita ka kunna baqara hatta kare kana cikin mota ka kunna baqara kana majalisa ka kunna baqara kana cikin shagon ka kunna baqara kana cikin masallaci ka kunna baqara kina cikin ɗakin ki a kunna baqara sauraranta tadabburin jin ayoyinta yana sa ceto a ranar kiyama yana sa mutum ya shiga aljanna hadisin abi umama radiyallahu ta'ala anhu yake cewa naji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqra'ul qur'an ku karanta alqur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi zai zo ranar alqiyama yana cetan mutanen da ke karanta shi masu mu'amala da shi zai cece su ranar alqiyama za a yi shi siffatan mutum in kun hadu zai gane ka ba sai ka ce ina karantawa shi da kanshi zai jawo ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqra'uz zahrawaini ku karanta surori guda biyu shine al-baqara wa surati ali imran suratul baqara wa suratu ali imran nabi ce fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyama su za su zo ranar alqiyama ka annahuma ghamamatani kai kamar suna da abin dauka guda biyu wa ka annahuma ghayayatani kai ka ce sun zo da wani abu wata alama wadda ake gane su annabi ce auka annahuma firqani kai ka ce sun zo ne da alamu mutunan da ke saurare ko yake karantawa suratul baqara da an zo ranar alqiyama to da baqara da ali imrana za su zawa da wata siffa ta tsuntsaye suna da fukafukai guda biyu kowa zai gane su to hajjani an ashabihima za su hana a ma shari'a ana magana a bada litahi hannun dama ko hannun hagu mutane sun rude baqara za ta zo ta ja mutanenta ali imran za ta zo ta ja mutanenta tace ya maiki ya kai Allah waɗannan ni ina ba su kariya mutane na ne suna yawan karanta ni annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna akhdaha baraka annabi yace karanta ta lura da ita sauraranta annabi yace akwai albarka yace wa tarkaha kuma waci da ita annabi yace hasratun asara ne tabiwa ne a ce mutum yayi waci da baqara bai da baqara suratul baqara ayoyinta 280 ne da 88 ka saurare su kololuwa awa guda kai zauna ka saurara in ka iya ka buda ka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi aiki da ita albarka ne kuma asara ne waci da suratul baqara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yastati'uha al-batla kuma ba ya iyawa tare da suratul baqara al-batla sune masihirta annabi yace babu wani masihirci tun daga nan har indiya hatta na babu masihircin da zai iya tasiri a tattare da mutunan da yake karanta baqara ko yake sauraron baqara haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gai ashe wannan sura ce wadda take da farala take da baiwa ya kamata musulmi su kula da ita saboda akwai albarka insha Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka suratul baqara a cikin take da ayatul kursiyi kamar yadda muka gani to ita ma ayatul kursiyin dalili ne na shiga aljanna ita kadai ayatul kursiyin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qaraa ayatul kursiyi dubra kulli salatin duk mutunan da in ya gama sallah azhar la'asr maghriba isha'i asubah to duk wanda ya gama ɗaya daga cikin waɗannan salloli sai ya zauna ya karanta ayatul kursi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yamna'uhu min dukhulil janna illa an yamut babu abin da zai hana ka shiga aljanna sai in baka mutu ba da zaka mutu lokacin da ka gama azhar ka gama ayatul kursi da to aljanna zaka haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gai shi yasa wannan sura tana da abubuwa daban-daban annabi muhammad sallam ya zana mu muhimmancin wannan sura wurare daban-daban sahaban nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna girmama duk mutunan da ya hardace wannan sura suratul baqara, suna mutunta shi, suna girmama shi, suna kula da shi. Sufyan al-Thawri yake cewa muna ganin duk wanda ya hardace suratul baqara a cikin mu ko ya iya karanta ta, to wannan babban mutum ne. In an zo majalisa ma ana daga mai, ana ba shi wuri, suna girmama shi saboda ya iya suratul baqara. Yake cewa nara man jadda fina man qara'a al-baqara annahu azimu fina, muna ganin duk mutunan da ya iya karatun suratul baqara to wannan mutum mutum ne mai girma a wajen sahabban nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake yawan gaya masu na abinda suratul baqara ta kumsa shi, wannan sura Ubangiji subhanahu wataala ya bude ta da fadar shi alif lam mim dhalikal kitabu la raiba fi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim.
Na'am.
Tilka ayatul kitabi la raiba fi.
ذلك الكتاب
ذلك الكتاب لا ريب فيه.
نعم.
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك.
نعم.
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace alif lam mim, wadannan harufa guda uku Allah shine mahi sanin abin da yake ni da su. Allah ce dhalikal kitab, wannan littafi la raiba fihi, babu shakku a cikin shi. Allah ce hudan lil muttaqin, shari'a ne ga wanda suke jin tsoron Allah. Allah ce alladhina yu'minuna bil ghaib, wanda suke yin imani da abin da yake koyi. Wa yuqimuna as-salah, wanda suke tsayar da sallah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma suke ciyar daga abinda muka arzuta su da shi. Allah ce wallazina yu'minun, waɗannan dai wanda suke yin imani bima unzila ilayka, akan abinda muka sabkan ma ya kai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama unzila min qablika, kuma suke yin imani da abinda muka sabkar ma mutane suka gabace ka. Wabil akhirati hum yuqinun, kuma akan ranar alkiyama su suke yin imani. Allah ce masu wannan sifa ulaika ala hudan min rabbihim, waɗannan suna akan wata shari'a ta ubangijinsu. Allah ce ulaika humul muflihun, kuma masu wannan shari'a su ne masu samun babban rabo a gidan duniya, kuma su ne masu babban rabo a gidan lahira. Kalmominmu na farko a cikin wannan sura su ne alif lam mim, waɗannan kalmomi guda uku ɗabi'a ce ta alƙur'ani ya buɗe wasu surori da irinsu. Akwai inda Allah ya buɗe alƙur'ani wasu surori da kalma guda guda, irin nun, irin sad, irin qaf da sauransu, kalma guda ko kuma harafi guda. Ubangiji ta'ala kawai ya kawo ce nun, aya ta ƙare, yace qaf, aya ta kare yace sad aya ta kare malume suka ce me yasa Allah ke wannan wasu suka ce yayi wannan ne baki daya dan ya gwada mamu lalle alqur'anin nan daga wajen shi yake kuma abinda ya hada yayi wannan alqur'ani wadannan harufa ne in kana shakku kai ma sai kai shine abinda Allah subhanahu wataala yake ne saboda lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake karanta ma larabawa wannan alqur'ani ya samu tsangwama saboda larabawa a wannan lokacin babu abinda suke tutiya suke gasa abinda ke kololuwa a wajen larabawa shine iya magana da salo da azanci to tunda aka aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da wannan alqur'ani an aika ya a cikin mutanen da su magana ita ce jari ita ce ake tutiya kasuwa ake haduwa da juma'a kowa ya kurike a daka cikin magana da larabci wani ya waka wani ya karin magana wani ya yabo wani ya habaiti wani ya zo da abinda wani bai zo da shi ba za a azama kuddan kudi sarakuna su hito kowa ya zo ya tallata maganar shi wanda ya iyawa a bashi mahaukacin kyauta na biyu a baya kyauta na uku har na goma za a ba kowa kyauta kuma haka wani sati za a zawa haka za a zawa wata shekara akwai haduwar sati akwai haduwar shekara to larabawa inda suka kware kenan to shi yasa da alqur'ani mai girma ya zo to sai Allah subhanahu wataala ya musu tahaddi ya nuna musu waɗannan ayoyi tunda kun yi azanci to wannan magana magana ce ta Allah ba irin tako bace to dan mi Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani saboda ya zo cikin mutanen abinda kawai zai sa su yarda su gamsu su iya lura to ya zo musu da magana kuma haka al'umma take idan ka zo cikin mutane masu kuɗi to ba su yarda da kai su yi mu'amala da kai sai in sun ji kana hira kuɗin da suka wuce nasu in ka zo cikin masu ilimi sai sun ji kana magana ta ilimi sannan su kin jiki tattare da kai in ka zo cikin ma'aikata haka za ka ganin suna gince huska sai sun gane kai ma ma'aikaci ne irinsu to a lokacin za a saka ma huska ko a cikin mu'amala in aka ce yau wani taro ya gama ga ma'aikaci ga wanda ba ma'aikata masu sana'a hannu ga ma'aikatan bariki ga wanda suke da ilimi ga za ka kowace group ta hita daban-daban to shi ma Allah subhanahu wataala da yayi wannan dan ya gwada mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa in ba da wannan bai zo to waɗannan mutane ba za su taɓa yin imani da shi ba to duk da ya zo ma da shi in kuma ba su yi imanin ba Allah subhanahu wataala sai ya zo da wannan yake gwada masa cewa waɗannan harufa ya zo ne da su dan su gane alifun ba'un ta'un har zuwa ƙarshe larabcin da suka iya dai da shi ne Allah subhanahu wataala yake wannan haka akwai surorin da suka bude da harufa guda biyu su harufan su guda biyu ne irin taha irin yasin irin hamim da sauransu su da harufa biyu suka bude akwai wanda suka bude da harufa guda uku kamar suratul baqara alif lam mim harafi guda uku ko kuma alif lam ra ko kuma alif lam mim duka ubangiji subhanahu wataala da ya kawo waɗannan dan ya nuna mana lalle alqur'anin nan ya zo ne daga wajen Allah subhanahu wataala kuma sun yi kokari sun yi hinkuri su nuna cewa alqur'anin nan yana iya kowa na iya shi Allah ya gwada musu a'a ai in kuna ma iyawa sai Allah ya tahaddi cewa da za ku iya to sai ku zo da irin kwatankwacin wannan alqur'ani mai girma suka kasa zawa da shi Allah ya ƙara ce musu da za ku iya sai ku zo da kwatankwacin sura ta alqur'ani guda a wani rima Allah subhanahu wataala ya nuna musu da za ku iya sai ku zo da kwatankwacin aya guda to duka kuma sun kasa to shi yasa malamai suka ce su tari in kaga waɗannan harufa sun zo alif lam mim to mai yawanci Allah yana zawa ne dan ya girmama magana alqur'ani mai girma kama a cikin suratul baqara da Allah ya ce alif lam mim sace zalikal kitabu la raiba fihi wannan alqur'ani babu kwankwanto a cikin shi shi yasa alqur'ani in ka ga dama sai ka ce mai alkitabu saboda mi saboda Allah ya ce mai zalikal kitabu yana sunaye daban-daban in ka ga dama sai ka ce alfurqan saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya kira shi da sunan alfurqan a wasu ayoyi in ka ga dama ka ce alqur'ani sunan shi an-nur saboda Allah subhanahu wata'ala ya gaye shi da wannan sura yace nurun ala nur in ka ga dama alqur'ani mai girma sai ka kira shi da al-huda shiriya in ka ga dama ka kirawo shi da alqur'ani to duka waɗannan sunaye na alqur'ani ne mai girma Allah madaukakin sarki yace zalikal kitabu wannan littafi la raiba fihi babu shakku a ciki duk magana wanda kaji an ce alqur'ani ya gaye ta to Allah ya ce ka kakkabe kunnuwanka babu shakku magana haka take in an baka kissa ba shaha labari shuni bane abin ya abu in an baka labari mai dadi to an yi abin ne in an baka labarin yadda aka azabtar da wasu kuma an yi abin ne wasu sun saba kuma an azabtar da su Allah yake cewa in an baka labarin ana mutuwa yace hakanan ne ana mutuwa in an baka labarin akwai aljanna to hakanan ne akwai aljanna in an baka labarin akwai sakayya Allah yace la raiba fi babu shakka rana da kiyama duk abin da kowa yi to za a bayyana shi inji Allah subhanahu wata'ala babu shakku za a ma kowa shari'a za a zo da mutane a aje mu gaban Allah madaukakin sarki ga mala'iku ga aljannu ga dangi ga ƴan uwa kowa na nan kowa na kallonka kowa na kallonki ayi shari'a wanda ya zalunci wani a maida mai haƙin shi wanda ya mu wani sihiri ya tona asiri da kanshi wanda ya ta haƙin wani ya sace kudin wani wanda ya kashe wani duka kowa za a zo a bayyana abin da ya aikata Allah ya ce kuma abinda alqur'anin nan zai gai la raiba fihi babu shakku babu kwankwanto a ciki Allah subhanahu wata'ala sai ce hudan shari'a ne lil muttaqin ga wanda suke tsoron Allah subhanahu wata'ala anan ubangiji ta'ala yayi magana shari'a ne kuma sai ya ce lil muttaqin ga masu tsoron Allah su suka ce abinda ake nihi nan ƙarin izina ne su masu imani a kowane lokaci alqur'ani ƙara musu ƙarfi yake yana ƙara musu ƙarfi kullun suna ƙara imani da shi suna ƙara gujin duniya suna ƙara rungumar lahira kullun alqur'ani ayoyin alqur'ani ƙoƙarin aiki suke da su Allah ce su wane ne waɗannan masu imani sai ce alladhina yu'minuna bil ghaib su ne wanda suke yin imani da gaibi gaibi shine a ce ma akwai aljanna sai ka yarda akwai aljanna a ce ma wani ka bar kaza ranar alkiyama hukuncin shi babu dadi sai ka ce shi za alkiyama mutum ya ta rayuwar shi yadda ya ga dama to bai yi imani da gaibi ba alladhina yu'minuna bil ghaib sune wanda suka lamunta suka yarda cewa akwai sakamako gidan lahira gobe mutan da zaka zalunta yace ma Allah ya isa kace dama ba abin da kake iyawa sai ita to shine yayi imani da gaibi ya gama lamunta da cewa goban za a saka mashi shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa duk mutunan da aka tuta yana da izinin ya rama ya kai kuka wajena Allah ce la ansurannahu wa law ba'dahi wallahi sai na taimake shi ko da kawai bayan wani lokaci ne shi duk mutunan da za ya tutar dan uwan shi tuta ta magana tuta ta aiki tuta ta zalunci ta kazahi to ya shirya in wannan dan uwan ya bar shi da Allah to rana da kiyama Allah subhanahu wata'ala zai saka mai shine ma'ana alladhina yu'minuna bil ghaib wanda suke imani da gaibi da abinda Allah ya bada labari Allah ce yuqimuna as-salah kuma su ma tsaye da sallah shi ma tsaye da sallah sai da sallah ba karamin al'amari bane, al'amari ne mai wahala, kuma al'amari ne wanda yake da kyau ga kowane musulmi ya koya ya jajirce har ya iya, kamar yadda annabi Ibrahim yake cewa rabbi ij'alni muqimas sala
wa min dhurriyyati
yace rabbi ij'alni muqimas sala, yace ya ubangiji ka sanya ni mai tsayar da sallah, to min dhurriyyati ti ya Allah ka sa zuri'ata famina ayana zamana ma tsaye da sallah, yace ya Allah ka karbi addu'ata, shi mutum mai hankali shine ke ma ayyan shi addu'a, Allah ka sa wani ya rinka yin sallah saboda mi, Allah ya kawo magana imani da gaibi da tsaye da sallah, saboda idan waɗannan ababe guda biyu sun haɗu to rukunnan tsoron Allah sun gama samuwa. Duk mutunan da yake tsoron wuta, yake tsoron, yake san aljanna, to hanyar tsoron Allah ta daya ta samu, me zai yi tsare ta, shine ya je ta sallah, kamar da Allah ya ce inna salata tanha عن الفحشاء والمنكر الله تي ان الصلاه انت wannan sallah tanha an al fahsha'i wal munkar tanha an al fahsha' kuma tanha an munkari, duk mutunan da yake da yaya abinda zai fara kokari ya sa su rinka yin sallah, da aka ce ma danka yana zama majalisa kaza, ana shaye-shaye, ana kaza, suna yin kaza, suna yin kaza, to kada ka damu da cewa sai ka hana shi ɗaya lokaci duka waɗannan abubuwa, ka mai wayo, ka mai ka ja hankalin shi, ka ce kai ya je ya zauna tare da su, amma lokacin sallah ya tashi ya sallah, ka yi ƙoƙarin da in yana gabanka zai yi sallah, in dai yana yin sallah shi da kanshi zai rabuwa da waɗancan ababa. To matsalar mu yau mu ba da kashi, mu hana abinci, mu hana gida, mu kora, mu ki kulawa, har ma wani ya gama da iko don a baya kashi, mu yi watsi da su, mu yi Allah ya isa mu tsine, amma ba mu ci wa a je a yi sallah. To ita kuma sallah ita ce matushiyar tarbiyya, wannan sallah da Allah subhanahu wataala ya sa a waɗannan lokuta daban-daban, Allah ya yi su ne don mu iya tarbiyyantar da jikinmu da kawunanmu. Duk mutum da yake yin sallah asuba kuma ya tashi ya azhar, ya yi la'asar, ya yi magariba cikin lokaci, ya yi isha'i, to za ka ga ya zama mai tunani duk inda hankalin shi yake, za ka ga lokacin sallah na yi yana cewa sallah za yi. To wannan sallar da za yi to ita za ta koya mashi, ba zai samu lokaci ba na ɓatawa, ba zai samu wani lokaci ba wanda za ya shagaltar da shi, ya shagaltar da kanya. Malamai suka ce dalilin da yasa Allah madaukakin sarki yasa sallan asuba lokacinta, saboda idan kayi, idan bawa yayi wannan sallai, yana da kariya har ya zuwa rana, za ka jin sallar tana da tasiri a tattare da shi. Sallan asuba da kai tana da tasiri da sahi, ba za ka iya yin wata banna ba, ba za ka iya yin wani abu ba, wannan hasken sallai yana bibiye da mutum. Sadda azhar za ta zawa ya fara hita, sallar asuba ta hita daga musulmi, to yanzu yana iya yin banna. To lokacin da za a yin banna, to sai kuma aka ce ta yi sallar azhar. Shi yasa wasu daga cikin malamai irin Imam Al-Alusi yake cewa ko matuta ba sai yin cuta daga ƙarhi, daga hitawa alfijir har zuwa ƙarhi takwas zuwa tara na sahi. Mutum ku yau daura kaza za ka gani daga sahi, daga hanci ne ake fara cuta, lokacin ne zai hiza, lokacin ne zai yin kaza, yake cewa idan rana ta yi sai kuma musulmi ya zabara sai ya salla azhar, za ta zawa ta ɗauki wannan lokacin sauran domin ta kare shi da wanda za a cutar da shi, da shi ma abin da za a cutar da shi. Lokacin da rana ta yi tsanani, to za ka ganin duk mutunan da daga cikin wasu daga cikin malamai suke cewa ko aiki mutum yake, idan yana aiki sai yake ganin ba zai iya tsaya sallah ba, to idan lokacin sallah ya zo to zaka aikin na dabarcewa shi yasa dukkan ƴan kasuwa masu wayo wanda suka fahimci addini zaka ana saldi yadda za a samu kasuwa to za su rike shagunan saboda ayi sallah saboda mi abin dabarcewa yake lokacin sallah matukar ba tsaida ba aka je aka yi sallah ko magini ne kai in dai kana ta kwadayin sai ka kai burgi kaza kai sallah to ka lura da kyau daga karfe 1 na rana zuwa karfe 2 in dai ba sallah kai ba aikin dabarcewa yake ba ka gana abike shi haka idan mutun ya zo lokacin sallar la'asar yayi sallah to za ta bashi kariya tun daga la'asar din nan har ya zuwa magariba mutun da ya kwana zaka ji an ce kwanan la'asar yana kashin jiki mutun yana tashi babu walwala to duk wanda ya kwanta ne har la'asar ta wuce shi bai sallah ba zaka tsawon inin sai ya biya ai magana ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya bar la'asar faka annama wutira ahluhu wa maluhu nabi ce kamar yayi asarar rayuwar shi ne da dukiyar shi haka sallan magariba akwai hikima wadda ta sa Allah subhanahu wataala ya sa ai wannan sallah ta magariba haka sallar isha idan mutun ya sallar isha akwai wahala cikin wannan daren ya isa kankancewa ya je ya saba Allah subhanahu wataala shi yasa Allah yake cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta
kanat alal mu'minina kitaban mawquta
Allah ce lalle ita sallah ta kasance akan masu imani wasu lokuta ne kididdigaggu Allah ne ya tsara su daga wannan sai wannan sai wannan dan ta ba al'umma ta ba musulmi ta ba masu imani kariya to wannan kariyar ne ubangiji ya san abin da ya ashe na sirrika cikin lokutan sai ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar to wannan sallai annabi sallallahu alaihi wasallam yake to ita ce bambancin dan duma da kabewa dai da zaka cewa kai musulmi ne in dai ba kai ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa bambancin musulmi da kafiri shine sallah duk da malamai suna magana shi in ka yarda da sallar dole ce amma mutum bai sai aka ce fasiki ne to sai aka tambaye malaman da suka ce fasiki ne in ho mutunan ya mutu kowa ya sani cewa idan yau daga wannan karatun a ce a kaddara mu duka za mu mutu to abin da farko wanda za a fara tambaye mu sallar isha'in mu ta yanzu da za mu mutuwa yanzu to za a tambaye mu ya muka isha'i kowa ya auna a ce yanzu mu wuce isha'in mu za ta samu shiga aljanna to wannan shine ake so ga kowane musulmi lokacin da zaka azhar ka kaddara azhar ce ta karshe zakai in kan mutu kahin la'asar wannan azhar in ta minti biyu da kai tana baka dama kai ka wuce kai karanka ga ka sani inda za a ce wato yanzu kowa tashi sallah da an gama mutuwa za a yi to kowa zai yi ta kware to haka yake kamata kowane musulmi ya zama na cikin kowace sallah Allah ya ce alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah sai ce wa mimma razaqnahum yunfiqun daga dan abin da muka ba su inja Allah kuma suna ciyarwa suna badawa suna kwalbata ma marashi ba su rike hannu ba su da ruwa nan wurin yunfiqun suna bada sadaka ba zakka ba saboda wasu malamai sun ce zakka ana nahin sadaka dan abin da ke gade ka ko yaya yake ana so ka bada wallahi a irin wannan wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ashwadu ma yakunu fi shahr ramadan lokacin da yake sakin hannu ya bada shine a cikin watan ramadan mutane musulmi ana son ayi rigen gento cikin aikata alkhairi ko da galarsa na kadago kike da izinin ki sayi to ki sai ki bada inda musulmi ke sharuwa ki aiko masallaci da galarsa na kadago sai ka samu lada da hakkin ki na lagoma sai ki samu lada dimbi amma a yau cikin gidaje mutun zai tara abin da shi ma ba ya canyuwa karshe sai da sai a nan kadago ana badawa to ana son kowane musulmi ya zama mai hankali mai lura yayi amfani da damar shi ya kori ruwan zuci Allah subhanahu wataala ce wa man yuqashu ha nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda yayi yaki ruwan zuciyar shi wannan shine mai samun rabauta anan ya kamata mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah madaukin sarki ya tara mu da ku a cikin lada wanda muka yi kuskure ko tantaba halshe ubangiji subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wasallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.